This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 31 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
Hukumomi a Najeriya sun ce an shafa makonni ana ambaliyar ruwa ta kashe mutane kusan 200 a fadin kasar. Wani farmakin haɗin gwiwa da karan Amurka da Iraki sake ya kashe ɗan ƙungiyar ISIS 15 a yammacin Iraki. Haka kuma da ake cewa yau Asabar, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe wasu Falastina biyu cikin dare lokacin da suke shirin kai hare-haren bombai a yammacin Gaza kudin Jordan da ta mamaye.
Kanun labaran kenan. A bangaren rahotannin, muna tafi da rahoto kan ziyarar da babban hafsan hafsoshin Najeriya ya kai wa takwaransa na jamhuriyar Niger.
Dangantakar ta wuce yadda ake tunani. Najeriya da Niger yanzu suna cikin matsalar wato ƴan ta'adda, wanda kuma suna da ƙarfi, kuma suna wato girgiza su.
Har ila yau, a dangane da wannan batu na ziyarar da shugaban sojin Najeriya Christopher Musa ya kai Niger, mun ji ta bakin wani mai sharhi a ƙasar.
Kusan ƙasar Najeriya da ƙasar Niger ana iya a ce ɗan juma ne da ɗan jume.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace rana Asibici, yamma muna tafe da shirin A Dawo Lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. To amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Hukumomi a Najeriya sun ce an shafa makonni ana ambaliyar ruwa ta kashe mutane kusan 200 a fadin kasar. Hukumar kula da bala'o'i ta Najeriya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar na Juma'a cewa ambaliyar ruwan ta kuma lalata gonaki hekta 107, lamarin da ke ƙara yin barazana ga samar da abinci musamman a yankin arewa mai fama da bala'in. Najeriya na samun ambaliyar ruwa a kowace shekara saboda rashin bin ƙa'idojin muhalli da kuma rashin isassun kayayyakin more rayuwa. Hukumomin kasar sun yi gargaɗin cewa ambaliyar na iya yin muni cikin makonni masu zuwa, tare da bada umarnin kwashe mutane cikin gaggawa a wasu wurare da dama. Wani farmakin haɗin gwiwa da karan Amurka da Iraki sake ya kashe 'yan ƙungiyar ISIS 15 a yammacin Iraki, yayin da sojin Amurka 7 suka samu raunuka a yayin farmakin, in ji babban kwamandan Amurka CENTCOM a jiya Juma'a. An kai harin ne da safiyar ranar Alhamis, wanda ya sanadin mutuwar 'yan ta'addar ISIS 15 ba tare da wata alama da aka samu ta asarar fararen hula ba, in ji CENTCOM a dandalin sada zumunta na X. Ta ce 'yan ƙungiyar ISIS na da makamai da yawa da gurnati da kuma nakiyoyin ƙunar bakin wake, kuma sojojin Iraki na ci gaba da karɓe wuraren da aka kai farmakin, tare da bayyana cewa an kai harin ne a yammacin Iraki. Wani jami'in tsaro ya ce sojojin Amurka 5 ne suka jikkata yayin farmakin, yayin da wasu 2 suka harke jikkata. An kwashe 1 daga cikin waɗanda suka jikkata domin yi musu magani, kamar yadda 1 daga cikin ma'aikatan da suka samu rauni ya bayyana. Jami'in ya ce dukkaninsu 7 suna cikin kwanciyar hankali. Yau Asabar, na sojojin Isra'ila ta ce an kashe wasu Falastina 2 cikin dare a lokacin da suke shirin kai hare-haren bombai a yammacin Gaza kogin Jordan ta mamaye, inda wani farmakin da Isra'ila ta kai ya shiga kwana na 4. Ƙungiyar Hamas ta Falastinu, wacce harin da ba a taɓa ganin irinsa ba ranar 7 ga watan Oktoba a kudancin Isra'ila ya haddasa yakin Gaza, ta fitar da wata sanarwa inda ta yaba da harin da aka kai a kudancin gabar kogin Jordan, inda ta ce ya zo ne a wani lokaci mai muhimmanci da sojojin Isra'ila suka matsa lamba tare da kai farmaki a arewacin yankin. Kawancen Hamas da ƙungiyar jihadin Islama ta Falastinu, wadda ke da ƙarfi a arewacin gaɓa kogin Jordan, ta kuma ce tana taya murna ga waɗanda suka kai harin da ta kira harin haɗin gwiwa. Sojojin Isra'ila sun bayyana fashewar wata mota a gidan mai da ke yankin Gush Etzion a matsayin yunƙurin tayar da mamai da wani ɗan ta'adda a cikin mota, wanda daga baya ya mutu.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kama birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Inda biyo bayan ziyarar da babban hafsan hafsoshin Najeriya ya kai wa takwaransa na jamhuriyar Niger. Biyo bayan su kurkurcewar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu da juyin mulkin Niger ɗin ya haddasa. Inda wasu ke buga tambaya da cewa shin wannan ziyara kuwa ta wadatar? Daga Abuja ga Hassan Maina Kane da ƙarin bayani.
Alaka dai tsakanin Najeriya da Niger ta yi tsami, banda Najeriya wacce ke jagorancin ECOWAS ko kuma sede yawo ta jagoranci kakabawa Niger jerin takunkumai iri-iri da ma katse mata wutar lantarki har ma da barazanar amfani da karfin soji. Biyo bayan jin mulkin da sojojin Niger suka yi, al'amarin da har zuka Niger har ma da makwabtanta a yankin Sahel wato Mali da Burkina suka jaɗa mara cewar hari akan Niger tamkar hari ne akan dukkaninsu kuma za su taya Niger yaƙi. To sai dai kuma a wani abu na mai kama da FIFA iya koma baya. ECOWAS da Najeriya bisa ga dukkan alamu sun yi nadamar wannan azarbabi da suka yi wa jamhuriyar Niger. Domin daga bisani Najeriya ta ɗage takunkumai iri-iri da ta kakabawa Niger ɗin, ta maida mata da wutar lantarki, sannan sai ga uwa uba ziyarar danna kirji da jagoran sojojin ƙasar Christopher Musa ya kai a jamhuriyar Niger a wannan mako mai ƙarewa. Domin neman gyara alaƙa tsakanin Najeriya da Niger, shin wannan ziyara na jagoran sojojin Najeriya ta wadatar ko akwai mataki na gaba? Dr. Umar Ado masanin tsaro ne da ya koyar a kwalejin horas da hafsoshin sojojin Najeriya wato NDA.
Wannan ziyarar nan na hafsoshin soja shi kadai bai kai ba, ya soma ne, amma ya kamata mu ga ko shugaba Tinubu ya je ko kuma shi shugaban Niger ya dawo Najeriya, saboda amma da Niger da Burkina Faso da Mali cikin ECOWAS. Wannan shine zai gyara dangantaka tsakanin mu dukkan mu yan West Africa.
A cewar masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, na ganin wannan ziyara da aka yi wa sojojin Niger mataki ne mai kyau.
Ai, duk wani wanda ya ce zai iya kawo matsala tsakanin Najeriya da Niger, wato bai kamata a ce dan ma wato Afirka ta yamma bane, kuma dan Afirka ne. To dangantakar ta wuce yanda ake tunani. Najeriya da Niger yanzu suna cikin matsalar wato ƴan ta'adda, wanda kuma suna da ƙarfi kuma suna wato girgiza su. A irin wannan yanayi kowace irin gwamnati ce neman taimakonta za a yi, saboda idan ɗan ta'adda ya samu mafaka kuma a ƙasa mai ƴanci ya fare maka ɓarna, to ɓarnar sai ta fi yanda ake tunani. To dole su nemi taimakon juna akan wannan. Ina ganin dalilin da ya sa fahimtar haka ta zo, yanzu Najeriya take ta ƙoƙarin gyara mu'amala tsakaninta da Niger.
Dr. Umar Ardo ya ce tun da farko ma inda an yi aiki da lura da bai kamata duk wannan kwamacala ya faru ba.
Ina kira ga gwamnatin tarayya ta sake lale ta tabbatar kan cewa ba wai kawai sun dawo ECOWAS ba, amma da dangantakar mu kamar yadda yake, kamar yadda ake da kamun sojoji su take over a Niger. Kar ka manta har yakin basasar Najeriya, Niger ta goyi bayan mu, babu kasan da bata mana zabon kasa ba sai Niger.
Dr. Umar Ardo. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfili ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
Yau Asabar, umarnin dakatar da aikin dandalin sada zumunta na Elon Musk X a Brazil ya fara aiki bayan da wani alkalin kotun koli ya bayar da umarnin dakatar da shi a cewar AFP. A ranar Juma'a ne alkalin kotun Brazil Alexandre Moraes ya ba da umarnin dakatar da dandalin bayan shafa tsawon watanni ana takun saka da hamshakin attajirin kan ya labaran ƙarya a babbar ƙasar da ke kudancin Amurka. Moraes ya yanke hukuncin ne bayan Musk ya ƙi bin umarnin naɗa sabon wakilin shari'a na kamfanin. Da sanyin safe yau Asabar ba a samu damar yin wani amfani da X ba, wanda aka fi sani da Twitter, ga wasu masu amfani da ita a kudancin Amurka, waɗanda aka gabatar musu da saƙon neman sake ɗaura manhajar ba tare da samun nasarar shiga ba. Ƙasar China ta zargi wani jirgin ruwa na ƙasar Philippines da kutsawa cikin wani jirgin ruwan da ke tsaron gaɓar tekun China a yau Asabar. kusa da wani tudu a tekun kudancin China, wanda shine na baya-bayan nan da aka samu irin wannan lamari a cikin ƴan makonnin nan. Kasar China ta yi ikirarin kusan dukkan mashigar ruwan mai matuƙar muhimmanci a fannin tattalin arziki, duk da ikirarin wasu ƙasashe ke yi da wata kotun ƙasa da ƙasa ta yanke hukuncin cewa ikirarin ta ba shi da tushe na doka. Wani mai magana da yawun masu tsaron gabar tekun China ya ce lamarin ya faru ne a ranar Asabar a gabar ruwan Sabina Shoal da ake takaddama a kai, wanda ya zama wani wuri na rikicin ruwa da aka dade ana yi tsakanin Manila da Beijing. Jim kaɗan da tsakar rana, wani jirgin ruwa na Philippines ya yi karo da jirgin ruwan China da ke kusa da Shoal, wanda aka fi sani a sinanci da sunan Shambin, in ji kakaki Leo de John a cewar gidan talabijin na ƙasar CCTV. Daga ƙarshe, ‘yan leƙen asiri waɗanda ke fakewa da sunan ma’aikata na yau da kullum, an san su da sunan marasa bin doka. Tunda Rasha ta yi asarar yawancin kadarorin leƙen asirinta masu muhimmanci lokacin da aukuwar jami’an diflomasiyya da yawa daga ƙasashen yamma bayan mamayar Ukraine, waɗannan wakilan farar hula sun zama masu muhimmanci. Ƙwararru a fannin leƙen asirin Rasha sun shaida murya Amurka cewa wannan shine leƙen asiri irin wannan mutane, wanda kashi 90 cikin 100 na ayyukan jami'an Rasha ke yi. Musaya fursunoni da aka yi ranar 1 ga watan Agusta, inda aka yi musaya wani ɗan jaridar Amurka da masu rajin kare haƙƙin Rasha da wani ɗan leƙen asiri, ya fallasa yadda wasu daga cikin waɗannan haramtattun suke aiki.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, har yanzu dai akan wannan batu ne na ziyarar da shugaban sojin Najeriya ya kai wa takwaransa na Niger, da yadda wasu ke kallon abin kamar daga sama, ya sa na tuntuɓi Dr. Wadana Fiyu, wani mai sharhi a Niger din, domin jin yadda yake kallon wannan ziyara.
Na ce cikin satin nan shugaban sojojin Nigeria Christopher Musa ya zo ziyara a nan kasar Niger, musamman ya gana da takwaran shi General Sallau Barmo, sun tantamna sosai bisa alaka tsakanin Nigeria da Niger. A yanda muke ganin wagga ziyara tashi, muna ganin ziyara ce mai tasirin gaske, don abinda muke dubawa kun san ƙasar Nigeria da ƙasar Niger ana iya a ce ɗan juma ne da ɗan jume. Kuma lalle kam ziyarar wannan tana da tasiri, don saboda in kuka diba ƙasar Niger da ƙasar Nigeria suna da iyaka musamman ta kilometa 1,500, cewa jihohi 8 na Niger suna da boda, 5 suna da boda da ƙasar Nigeria. Kuma in kuka diba hallau yaƙi wannan da ƙasar Niger ta ke gwagwarmaya musamman bisa kan yanki na Difa, wanda sosai ma suke da alaka da Nigeria wannan yankin. Kuma Boko Haram da take annoba a Nigeria ita ce take annoba a bisa wannan yankin na Difa kenan. Lalle kam sai an gama ƙarfi da ƙarfe za a samu cewa a yi yaƙi wannan na harka wannan tsaro.
A nan kana ganin lalle za a samu aminci ko tsakanin su ɓangaren nan Niger su aminta da sojojin na Nigeria, ganin cewa a can baya an samu wata ‘yan tsama inda aka kai ruwa rana?
A yanda muka san sozawa na ƙasar Niger, inda ba sun ɗauki abin da amana ba, ba sun bar shi ba ma ya zo. Tunda cewa aka bari ya zo, har suka tattamna ya zo da tamaga shi, mu ma tamaga sozawa Niger suka gamu da tashi, aka tattamna bisa kan fannoni masu yawa musamman na tsaro. Kenan muna iya mu ce lallai wannan soja na Niger sun raida, kuma da amana ne suka ba da bakinsu har suka bari ya zo. Abinda muke so hallo mutane su gane, duka 'yan rudani ne suka gama wannan abin har a lokacin da aka yi juyin mulki na 26 ga shekara ta 2023, cewa wasu mutane ne suka kawo rudin abin, suke neman su nuna cewa ƙasar Niger ce da ƙasar Najeriya, alhali ECOWAS ba ƙasar Najeriya ce ba kadai.
Wani irin da kake ganin wannan alaƙa za ta haifar a tsakanin ƙasashen biyu, musamman ga talakawan ƙasashen biyu?
musamman ga talakan kasashen biyu bayan fannin ECOWAS kasar Niger da kasar Nigeria suna da alaka musamman bisa kan harkar tsaro tunda in kuka diba duka can wajen gwagwarmaya da aka yi ɗaya ne suka gamu suka yi shi tare a can cikin jihar Difa har suka samu suka yaki wannan harka ta Boko Haram na daya.
To madalla Dr. Wada Nafi'u kenan mai sharhi akan al'amura a kasar Niger. Kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar ta Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba da shirin mu na gaba. A dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo tattaunawar Sarfil Hashim Gumal da wani ƙwararre a fannin harkar jirgin sama a Najeriya, Malam Usman Bala Kofar Kudu, wanda ya kawo mana ziyara a ofishinmu a nan Washington DC. A makon da ya gabata bakun namu ya kai mu inda yake bayani game da yadda ake gudanar da harkar hada-hadar jiragen sama a duniya ga ci gaban tattaunawar.
Amma shi harkar jirgin sama ai buɗaɗɗiya harka ce. Saboda za ka iya sanin me za ka samu ma. Kafin ma ka fara za ka iya lissafi ne ya ka sani cewar idan ka dauki jirgi kaza mai capacity kaza ga burn off dinsa kaza ga payload dinsa kaza ga waye duka in ka buga lissafi za ka iya tunanin ga abin da zai fito ba wani abu ne a boyeye ba sannan kuma komai nasa yana da documents dinsa idan ma ka sai jirgi yau zaka gani a specification na jirgi za a gaya maka komai year of manufacture da komai da
duk wani abu da jirgin ne ya taba yi a rayuwa akwai bayanai da suke
kuma ya taba wani accident zaka sani komai zaka sani kuma if is due for check za ka ga gani
da a gaya
cewar lokaci either is due for check by engine cycle ko kuma by year cewar okay daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ya kamata a kai shi check ko kuma after the number of hours na engine cycle din is due for check
sai a je amma kamar juye kenan mu a mota mu masu motoci
ba juye bane wato shi jirgin sama yana da checks guda uku guda hudu yana da A check B check C check da D check to shi A check shine dan yan kuskurima haka ka dan yi kaman juyen ko kai topping wani mai ko kuma ka abun nan A ko duduba ina ne kake ganin ya dan slakin ya kasgara kawai to kuma kusan bi to duka wa'annan mutanen mu suna yi a gida amma in aka ce C check ko D check sai ka dauka ka kai kasa ko kamfanin da yake kwararru ne akan wannan harkar sima shine za su zo su duba jirgin duk abin da suka san ya lalace sai an canza shi noti ce ta lalace sai an canza
sai an canza saboda ba a san a samu
ba compromise babu so saboda haka sai a abun nan kuma yana da tsada harkar jirgin sama tana da tsada is capital intensive
to zamu ce shi yasa Najeriya ka kasa rike nata kenan
mu kuma Najeriya wato gaskiya corruption ya kana mu rikewa
wato cin hanci
da rashawa hana mu rike airline tunda in kasashe irin su Ethiopia irin su Egypt duk ina gani ni ba sa'anni na bane in ana maganar tattalin arziki ko yawan mutane saboda shi yawan mutane ma jari ne to babu sa'ana a Afirka amma a ce su sun iya rike kamfanunukan jiragen su mu mun kasa to daga gare mu ne
to kamar yadda ka faɗa haka cewar mun gani kuma kowa ya gani cewar a Afirka Najeriya da yake ita ce babba amma a yanzu haka kasar Habashi ita ce take kan gaba da girman harkar sufurin jiragen sama kuma tattalin arzikinta ya ma shafi tattalin arzikinta in ce yana ma taimaka masa
na'am
to me yasa mu Najeriya ba za mu rike irin wannan abin ba dan mu dogara da shi mu kauce su bangarori da ake kokarin a kaucewa na samun kuɗin shiga
gaskiya in ana so wannan ya tabbata a Najeriya gaskiya sai mun samu kwararru da kuma masu gaskiya kwarewa da gaskiya saboda an gwada kwararrun kuma gaskiya ba su gwada gaskiyar ba, amma in aka yi sa'a aka samu abu guda biyu, muka samu ƙwararru a harkar kuma masu gaskiya, to insha Allah za mu bada mamaki, saboda muna da pilots a Najeriya, muna da engineers a Najeriya, muna da duk wani area da ka sani a aviation yanzu a Najeriya. Yaranmu suna yi wa kansu training da kansu, iyayensu su biya musu kuɗi, kuɗi mai tsada su yi training ɗinsu, suna nan muna da su, saboda haka ba je mana wahala ba. Kuma yau ɗan Najeriya, musamman ma ɗan Najeriya da bai fita waje yin aiki ba, dan ka kirawo shi ka ba shi jirgin sama ka ba shi naira, murna zai yi, zai karba da abun nan, zai ga cewa ka kyautata masa. So ba tunanin ka je ka kawo pilot daga waje, kana da pilot a cikin gida, ƙwararru masana jirgin sama,
ka ba su aikin yi idan ka
ba su aikin yi. Kuma yara matasa yanzu kamar areas din da mu musamman ma a arewa babu yaran mu a harkar aviation din ma, suna nan yanzu in ka budo ka shigo da su ko dispatch din nan. A lokacin da ne license dina a waje na fito, ba za ka kirga mu a Najeriya ba. In kaga wanda yake da license as a flight dispatcher a arewa a lokacin, sai da wanda suka yi Nigerian Airways, wanda aka yi musu training a Nigerian Airways
tun lokacin
manyanmu sosai, amma daga kanmu da wanda ya kasan mu daidai ku ne wanda muka. In ka zo ma da license ka cewa ya license flight dispatcher, bare a ce ka zo da FAA American license
na Amurka ke nan, hukumar kula da harkar jiragen sama,
an gan ka ma gefe ake da koma
saboda an san ka kware,
hannuna ka za a dinka ai wannan FAA gare shi, ai wannan license
ana mutunta hukumar sosai,
ana mutunta ka. To babu, amma yanzu an waye gari, yaran mu da yawa suna son su yi wannan harkar, sun fito. Haka irin cabin services din nan da yawa shi ma ba yaran mu. Haka bangaren engineering yanzu su kansu engineer avionics gashi nan areas abun aerospace engineering da waye da shawaransu.
Wato da yanda nake fahimta akwai bangarori da dama ga wannan harka ta sufurin jiragen sama da zai taimaka musamman ga tattalin arziki, ba bangare ɗaya ba, bangarori ga sunan da yawa. Wannan magana ce ta kawo ni ga tunda kai magana Nigerian Airways, akwai jirage da muke ganin su duk lokacin da naje airport a faɗin Najeriya, an ajiye su kamar tsohon mota, ta gama aiki an yi paket ɗinta an ajiye ta. Ina ba kuma wannan jiragen na Nigerian Airways ne kuma annan kawai an ajiye su, kin zama shara?
Wallahi sun zama shara, scraps ne wayannan yawancin su, ba abin da za a yi wata rana dai ka zo ka ga ƴan gwangwan sun fasa su, an sassara su, an kwashi aluminium ɗin an yi gaba, amma babu wani abu da za su kuma yi yawancin su,
ko da injinin su ko dubba
an cire injinan,
an cire su
duk abin da ka sani. Ai yanzu yawanci in kaga irin wayannan ana zamar da su kamar wani spare part ne, su masu jirgin in suna da wani a wani jirgin irin sa, duk wani part da babu kuma sai a je can a kwanto,
sai a kwanto a daura wancan.
To madalla, a nan ne kuma za mu datsa aya saboda lokaci, amma idan Allah ya kai mu sabon mako za ku ji cigaban tattaunawar. Yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa, Baba Yakub Makeri da na shirya tare da hada sauti, nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Kuma da lama saro da fatan an dawo lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Sako na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau, inda kace salam VOA Hausa. Hakika yana da kyau a ce shugabanninmu suna tunawa cewa mu fa amana ne a wurinsu, kuma duk daren dadewa akwai ranar da za a tambaye su akan yadda suka rike wannan amana da aka ba su, kuma rana ce da ba gudu ba ja da baya, don haka shugabanni su san da sani. sai sakonsa Nusu Madattai da Magaranda Isufu Maiyari Madattai da Yakubu Mai Asiba da Raka inda kuka ce salam VOA Hausa a wannan lokacin na tsakiyar damina a wasu kasashen mu na Afirka musamman Najeriya da Niger inda ake samun saukar mamakon ruwan sama da ke haddasa ambaliya matakin ya shiga doji da kwalbatoci da sauran magudanan ruwa da ke cunkushe da ledoji da bola zai taimaka kwarai wajen rage matsalar da fatan mahukunta da sauran al'ummar gari za mu tashi mu bada gudunmuwarmu wajen kare garuruwa da kasashenmu daga fuskantar ambaliyar ruwan sama sai wani sakon da ya fito daga kamarar Iliyasu Yakubu daga jihar Bauchi a Najeriya namba kungiyar muryar matasan Afirka kace salam VOA Hausa muna jajantawa yan kasuwar Najeriya da ke zaune a jihar Maradi da ke jamhuriyar Niger sakamakon iftila'in rushewar katangar kasuwarsu da ruwa yayi muna fatan gwamnatocin Najeriya da Niger baki daya za su hada gwiwa su tallafa waɗannan yan kasuwa da fatan Allah shi kyauta na gaba sai an jima ku Madalla masu aro kafin mu je ga takaitattun labarai ga wannan sakon
Tafiya sannu-sannu dai shirin manuniya na ta shimfidar share shekaru shirin shiga lungu da sakuna don tsamo tsarin tsibe wuru-wuru
ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai ƙaruwa yake
manuniya na baiwa mata damar damawa don kada ji su shiru
maza sun tauye haike sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati
shirin manuniya kan bibi ba a san yadda magabata suka yi siyasa a shekaru aru aru
an daure ni shekara biyu haka biyu ne da fan 50 in ce na ban nefu a yafe min nace a maida mu wanda ya aiko da kuɗin
idan ta kai daga ga kuma mukan dangana da masu manyan kujeru
dole mu fada wa shugaban kasa cewa kundin tsarin mulki fa ya ba mu dama mu tsige ka
ku ci gaba da kasancewa da shirin manuniya na sashen Hausa muryar Amurka duk karfe 6 safiyar Juma'a don jin yadda muke tsage tsantsar tsabar gaskiya kuru-kuru
to madalla da haka muka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takeice
Hukumomi a Najeriya sun ce an shafa makonni ana ambaliyar ruwa ta kashe mutane kusan 200 a fadin kasar. Hukumar kula da bala'o'i ta Najeriya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar na Juma'a cewa ambaliyar ruwan ta kuma lalata gonaki hektar 107, lamarin da ke ƙara yin barazana ga samar da abinci musamman a yankin Arewa mai fama da bala'in. Najeriya na samun ambaliyar ruwa a kowace shekara saboda rashin bin ka'idojin muhalli da kuma rashin isassun kayayyakin more rayuwa. Wani farmakin haɗin gwiwa dakarun Amurka da Iraki suka kai ya kashe 'yan ƙungiyar ISIS 15 a yammacin Iraki. Yayin da sojin Amurka 7 suka samu raunuka a yayin farmakin, in ji babban kwamandan Amurka CENTCOM a jiya Juma'a. An kai harin ne da safiyar ranar Alhamis wanda ya sanadin mutuwar 'yan ta'addar ISIS 15 ba tare da wata alama da aka samu ta asarar fararen hula ba, in ji CENTCOM a dandalin sada zumunta na X. Yau Asabar na sojin Isra'ila ta ce an kashe wasu Falastina biyu cikin dare a lokacin da suke shirin kai hare-haren mamaye a yammacin gabar kogin Jordan ta mamaye, inda wani farmakin da Isra'ila ta kai ya shiga kwana na hudu. Kungiyar Hamas ta Falastina, wacce harin da ba a taba ganin irinsa ba ranar 7 ga watan Oktoba a kudancin Isra'ila, ya haddasa yakin Gaza, ta fitar da wata sanarwa inda ta yaba da harin da aka kai a kudancin gabar kogin Jordan. Inda ta ce ya zo ne a wani lokaci mai muhimmanci da sojin Isra'ila suka matsa lamba tare da kaifar makiya a arewacin yankin.
To madalla an gaida Sarfilu da takaitattun labaru da ma labarin baki daya masu saro da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma can idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chad wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim da ya taya ni gabatar da shirin sai Baba Yakubu Makeri da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharifi muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjiman ku.